Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Har yau muna nan a kasar Ghana inda wasu al'umma masu daga hankali suka bayyana na sama da mutane 700 da suka mutu ta hanyar hakan ababen hawa a cikin watanni uku farko wannan shekarar 2022. Waɗannan al'umman sun firgita al'umman kasar waɗanda suke bayyana damuwarsu akan wannan al'amarin. A don haka ne kuma muke niyyar bin diddigin wannan batu domin jin inda ake samun kalubale da ke sanadiyyar asarar rayuka. Wakilinmu a birnin Kumasi Hamza Adam ya tattauna da sakataren babbar kungiyar masu motoci masu zaman kansu ta kasar Ghana wato GPRTU a takaice, wanda zai mana fashin baki akan wannan batu. Sai dai ya bayyana kansa ne kamar haka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana dai Muhammad Kana Abdulrahman, ni ne sakataren GPRTU na Ashanti region wanda muke zama cikin garin Kumasi Ghana. To abin da a kashin gaskiya yana da damuwa kwarai da gaske, don saboda yau da kullum ana gargadi ana madarobi kashedi matafiya ana musu kashedi kan kowane direba ya siyan da in ya hau gaban stiyan lorin shi yanda ka'idodin da yake game da direba ya spark lorin ya ce ya sauke jama'a kuma lamuni lafiya. Amma duk da haka ana samun yau da kullum hatsari iri-iri wanda ke rayuka na fita ba da wasa ba.
Masha Allah, Malam Kanna, an ka ce ka'idodi da ya kamata a ce direba ya yi amfani da shi domin ganin ba fuskanci haɗari a kan hanya ba. Ko ka ainihin ayyana mana wasu ka'idodin?
Misali, yau Ghana ya kai kan cewa kowaɗayenmu in ya fita gida ya make sure kaman shi ma matuki ne. Ko da bai iya rika tsiya ba shi mai zaman to kan matuki ne, don saboda iya yi kiyaye kanshi. One, muna da direbobi da ke tuka manyan motoci da ko kananan buses da haka. Sannan we have motor riders wanda ke ride. Sannan muna da pedestrian wanda ke tafiya kan hanya. Saboda shi me yasa na faɗa haka? Sai aka ce maka in kai direba ne kakan overspeed, don't overspeed. Don't overtake wrongly.
Bi ma'ana an kai direba ne kada kai kazamin gudu ko ba
stride. Kakai kazamin gudu. Sa'annan kuma kaka dau wani kwaya wanda zai bar ya zama kaman ka sha giya ko ka dauki kwayan da yake zai baka pressure. Mai yaso ka rinka tukin nan kan ba hankali. Sa'annan kakai tuki akan cikin gajiya. Don't drive tired. Na gane. Sannan always look out for pedestrian, especially children. Ka rinka kulawa da matafiya kasa kan hanyar mota, akshari ma yara kanana, don saboda ka tsaya musu su wuce. In babban gari ne ko wani long distance da yake akwai gari kusa da wannan hanya aka aje wani zebra crossing, ka make sure ka follow all these regulations, ka bi ka'idodin da ake shi yasa aka baka license ka zama professional driver.
Na amban da shi kuma akwai wani ƙarin wato ka'idodi, don saboda kusan muna ɗaukan karatu sosai bisa wannan wato ainihin bayanai daga
kake. Muna cikin kan cewa kuma mu ma matafiya na, all of us are stakeholders in terms of if ina cikin motanka.
Na dan yi ta Hausa turanci ya wato.
Ina je street ticket na hau cikin motanka. Ni ma ina da anci kan cewa ko me ke tafiya game da driver in ba daidai ba. Kamar ni a matafi ina da haƙƙin in kiyaye lafiyan kiyaye raina da sauran jama'an da ke cikin mota. Shi yasa aka ce wai speak up to advise drivers against ka bude murya ka yi magana game da drivers da ke overspeeding, gudu ba sinkaya ba tunani. Sa'annan direbobin da ke shan wani giya wasu ababa takwas su hazo su kawo kan siya su mu. Sa'annan kuma kayan da muka yi magana wrongful overtaking, aka ce don't overtake wrongly, aka ce nan direba kar ya yi gangancin wuce wani lori. Passenger kuma kai ma kana da ƴanci ga gaya ma direba shi ma kar ya kiyaye yanda zai ke wuce motoci. sa'annan kuma yana da kyau kan cewa in driver in ya drive at least 4 hours awa hudu in ya gaji ya tsaya ya huta mu duka mutane ne jama'a ga inda muka fito daga Bolga zuwa Accra inda na kuka kan gare na gaji in ban samu dan hutu kadan ba abin zai zo ba baya da kyau saboda shi kuma tuki driver na tuki yana harka da mobile phone salula a hannun shi while yana rike da steering nan shi kuma yana cikin atsari passengers haki mu ne mun ga wayannan duka mu muhimman direbobin mu nan da siya don su iya su kai su sauke mu gidajen mu lamuyi lafiya
masha Allah mu duba da kasancewa GPRTU tana da ruwa da tsaki bisa harka na safa a nan kasar Ghana shin wasu matakai ne ko wasu shawarwari ne in yayi kuke baiwa fadar minister ki kula da harkar safa domin ganin an shawo kan wannan matsala na hadari da ake cigaba da fuskanta wannan yanayi
to madalla a nan ne kuma za mu jatsa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu cigaba da tattaunawar yanzu a madadin wakilin namu na kuma sai Hamza Adam da bakon mu Muhammadu Kana Abdulrahman sakataren kungiyar masu botoci masu zaman kansu ta Ghana ta GPRTU a takaice da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakub Makeri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya